ita zuciya ta zamo inda zikiri a yayin da ake zikiri farigan minar kulli ta karkade gabarun komai dan haka wani Allah jalla zikiruhu ba zai wanzu ba fi a cikin wannan zuciya dan haka a yayin nan ne da ya zama yana zikiri zuciyarsa ta yi ta karkade komai sai zuciyar sai ta zama mahalli na saukan asrarin Ubangiji idan kana zikiri ina zikiri to shikenan zuciyar sai ta zama baitullahi ya zama da'iman Allah yana cikin ruhinka da'iman kana jin Allah a cikin ruhinka idan ya zama a irin wannan shine zai samu mukani sai kai mukamin da wannan hadisi na ingantacce yake ishara akan sa bawa bai gushe ba yana kusanta ga yin zikiri hatta Allah yake cewa hatta ahabbtu hadi sushi idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi shine cewa wal salihul ladhi yanqubuhu sai zama harshen sa da yake furci da shi yake cewa idan wannan zaki wannan mai zikiri yayi tamka to kana yi kullu ladhi yafshi biha sai zama yana yi ne ubangiji kuma yake bada cikin hadisi sai zama hannunsa da yake tamka da shi idan kuma yaji sai ya zama jin sa da yake ji da shi dan haka al-muzkurul ali wanda yake abun ambato shine Allah madaukaki ya yi rinjayi afsa zuciyar shi wannan mai zikiri fam talakahu dan haka sai ya zama ya mallaki zuciyar gabaki da sai ya zama zuciyar ta ka baba abin da yake cikin zuciyar nan shi muzkurun ko shine Allah ya mallaki zuciyar yawa idan ko ba samu wannan ba daman ɗayan biyu ne idan ubangiji bai mallake zuciyarka ba ya zama da'iman akwai Allah cikin duka to nafsu san zuciya to sai zama kuma ya mallake zuciyar kuma an shiga cikin najasa shine kaga can shi Imam Fusiri yake faɗa yake cewa fasir hawa wa hadir antu wal yaw innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi yace ka kiyaye son zuciya hawan nafsu ka kiyaye shi ka kiyaye kada ya zama nafsin ka ya zama tayirin jayi akan ka yace innal hawa domin ita son zuciya muddin ya zama tayi cibinci ta samu rinjaye akan mutum to yusmi aw yasmi zai yi kisa ko kuma ya aibatar to yi mutum kuma sai ka shiga kenan ga ka a raye amma kuma ga baki dai kamar kai matacce ne to son zuciya ya yi rinjaye akan ki kenan dan haka idan mutum ya kai irin wannan makamin yi zikiri ya zama zuciyar ta karkade da barin komai sai abin da yake amfano ne ya Allah ya zama ya sabbantu da abin da ya kawo cikin wannan hadisi kana san ullal yasmahu bihi basarul ladhi yabsuru bihi to dan haka fassara wa al akan gabansa sai juyar da gabansa kima yudihi cikin abin da zai yi da ubangiji sai ga gabaki ɗayan gabansa ya sarrafa su a cikin biyayya ga ubangiji ba za ku wani abu wanda ba a cikin yardar Allah ba akan gabansa ya ce a sa sufofi kuma na wannan bawa faƙallaba sai juyar da ita haisu sa'a duk inda ya so timar bati a cikin neman yardar Allah sai ga baki ɗaya gabansa ba zai iya juyar da su ba zuwa wani yardar Allah da'iman sai dai yardar Allah tana ta a cikin gabansa ba za ka ga wani abu wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah a cikin gabansa ba to mutum ya zama zakirin hakika kenan. Yawwa, ya zama zakiri kenan, zikirin ya tashi daga zikirin lisani ya shiga cikin zuciya, kuma har zikirin ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa. Ya tafi zuwa mataki uku na zikiri. Amma idan kaga ana zikiri gabbai, kuma ana sarrafar da su zuwa ga saban Allah, ana juyar da su zuwa mai, ya zama gaban mutum ba sa iya su kuma juwa gaban Allah, to hayyu akan makamin zikirin lisani ake. Zikirin bai fada cikin zuciya ba kenan, yawa bai fada cikin ruhi ba kenan. Ko da tarbiyya da ake faɗa mutum ya yi tarbiyya, in kaga an yi tarbiyya kuma, amma kuma gaban mutum kuma ya koma wasu hayaniya, wasu wasa, to alamun cewa tarbiyyar ba ta fada cikin zuciyarsa ba kenan. Amma in dai ta fada cikin zuciyarsa, shi ne ya zama zikirin ya tashi daga zuciya, ya fada daga harshe, ya fada cikin zuciyarsa, to ba za ka ga ba zai iya sarrafar da gabansa ba sai a cikin abubuwan da Allah ya dare shi. Ashe kenan, kaga mutum ana yayi tarbiyya, yayi musuli, amma kaga yana juyar da gabansa cikin wani abu ba abin da Allah ya dare shi ba, alama bai san komai ba kenan. Yawwa, shi yasa ya ce wa ala sifati min hadhal abdi faqallaba haythu sha'a fi mardati. Yawwa, wa ala jawari ko fasarrafa fi ma yurdihi, duk gabansa sai ya zama yana juyar da su fi ma yurdihi a cikin abin da Allah ya dare shi, a cikin yardar Allah. To ya samu tamakkulin zikiri kenan a cikin zuciyarsa, zikiri ya zo ne a cikin zuciyarsa, ya ma'anar la ilaha illallah ta yi ruhi a cikin ruhinsa kenan. Yawwa, an samu tarbiyya kenan. Na'am. To dan haka idan ya samu haka, sai zikirin ya dinga fita daga cikinsa ba tare da ya kallafawa kansa ba. In zai zikirin kawai, sai da zikirin ya dinga fita daga cikinsa, ya dinga jin zikirin yana fita ba tare da ya kallafawa kansa ba. Duk abin da ya zamo cikin yardar Allah, yardar Allah ne, to ba za ka shi yana kasala akan abin ba. Yawwa, abin zai zama yadda ka san cin abinci. Kaga dai cin abinci ne, kana cin abinci ai ba kallafa kan kake ba. Yanzu musamman in kai azumi, ka ji yunwa, ka ji kishiruwa, ba abu mai sauki irin da garuwa a gaban ka irin ka dinga cin abincin nan, za ka dinga cin sa ne cikin nishadi, kana shan ruwan nan cikin nishadi, ba tare da wai kallafa kan kake ba ka san cin abincin ba. To haka zikiri zai dinga fita daga jikin mutum. Yawwa, zikirin zai, to zikirin ya riga ya samu tamukkuni a cikin zuciyarsa. Na, to sai kuma ayyuka da da'a Ubangiji ta dinga tasowa nishadi, wala da kuma jin daɗi min gairi kalalin ba tare da wani rauni ba. A lokacin sai ga ba abin da yake nishadi a cikinsa in ba cikin ibadar Ubangiji ba. Duk abin da ya zama Allah a sha'anin Allah ne, zikiri ne, sallah ne, abubuwa na alheri, to annan za ka gani nishadinsa. Duk abin da ya kauce wa Allah, ya kauce wa manzon Allah, to ba za ka gani nishadinsa a wannan waje ba, sai ga shi kuma cikin kasala. To alamun zikiri ya yi tamakkuni a cikin ruhi kenan. Amanin alamar aman al'ala sirrul la ilaha illallah ya yi tamakkuni a cikin ruhin mutum kenan. Alamar mutum ya fahimci tarbiyya kenan. Yawwa, alama an fahimci tarbiyya kenan. Yawwa, sai kuma duk inda da'a Allah take, to annan zaka dinga ganin nishadinsa. Shi yasa ba tarbiyya ba ce kaga mutum kuma yayi zikiri ma'ana la ilaha illallah ta tafi a cikin zuciyarsa, ko mutum ya zo ya dinga wani abu sai saba wa shari'a, wannan gaba gidan shi kuma ba inda aka je bai fahimci komai ba. Bai fahimci la ilaha illallah ba, bai fahimci tarbiyya ba, bai fahimci sufanci ba, bai fahimci usuli ba, in kaga an kauce wa shari'a Allah ne. Shin haka shi muke kawo su. Zalika fadlullahi, yace wannan fadara Allah ce yana bada ita ga wanda ya so. Irin wannan fadara Allah ce Ubangiji yana bada ita ga wanda ya so. Wallahu zul fadlil azim. Na'am, yace inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya siffanta zuciyar mahaifiyar Annabi Musa da ma'anar wannan da yake cewa zai ta zikiri zai ta zikiri zai ta zikiri zuciyar ta zama farigar kulli shay'in ta karkare gabarun komai sai Allah kuma yace alamar a gane cewa zikirin yayi rusuhi a cikin zuciya ma'anar la ilaha illallah ta kafa a cikin zuciya shine sarrafar da gabansa cikin bin Allah da bin manzon Allah in kaga gabbai an sarrafar da su cikin wani abu ba Allah da annabi ba to alama la ilaha illallah bar samu rusuhi ba bar samu ba samu ba ma'anar la ilaha ta kafa a cikin ruhin ba bai zama zakiru na haƙiƙa ba zikirin akan harshe kawai yake yinsa zikirin bai fada cikin ruhi ba tukunna to shine yake cewa shi yake cewa anan wajen ubangiji ya siffanta zuciyar Annabi Musa da ma'anar wannan a cikin fadin sa da yake cewa kaga wa asbaha qa'adu ummi Musa farigan yawa wa asbaha qa'adu ummi Musa farigan sai zuciyar mahaifiyar Annabi Musa ta zama ta karkade daga farin komai in ba ambaton Annabi Musa ba ma'ana ta karkade ga barin komai illa min zikirin Musa sai ambaton Annabi Musa ba komai a cikin zuciyar ta in ba ambaton Annabi Musa ba ya kama ma'ana farigan yadda zuciya za ta yi a gurin shi zakiyu idan zikirin ya zama ya tabbata a cikin ruhinsa zuciyarsa za ta karkade ya zama babu komai a cikin zuciyar in ba shi musu korin ba ya ce ya kusanta ma ta dinga bayyanawa da ambatansa ba tare da nufi daga gare ta ba wala ta dibirin ba ta mata da wata daftar dinga amtana Musa saboda zuciyar mutum ta karkade gabarin komai a cikin zuciyarta in ba ambatan Annabi Musa ba bari dai barinta littasirihi ga bayyanawa gabanin ambatan Annabi Musa saboda hakuri saboda irin daurin da Allah ya wa zuciyarta litakuna minal mu'minin saboda ta zama tana daga cikin mu'mine bima auha da abinda ubangiji ya wahayi zuwa gare ta tun kafin a cikin sha'anin Annabi Musa wa bi annahu kuma cewa shi yana daga cikin mursalai to da haka ne al-ishkalu rikicin da abul izzi yawa abul izzi ta kidin bin muzaffar shafi'i ya ambata zai yayi da siffanta wasu da yi cewa wannan abu ne mai girma shine haduwar birnin kishiyoyi guda biyu a cikin farkon ramadi shine ga zikiri kana yi ga kuma ga fala ga farin zikirin kana cikin zikiri kuma ga gafala ga barin yin zikirin zuciyarka ta zurtu ta yi fanayi a cikin shi mazkurin shine Allah kana cikin zikirin amma kuma ba zuciyarka ga baki ɗaya ka manta da zikirin ta shagala da shi mazkurin shine Allah kana yin salati ka manta kana yin salatin ka shagala da wanda yake musalla wanda ake wa salatin kaga an samu ikhlasi kenan shine al-ikhlasu nisyanu da shege kawo a cikin kasar nufusi yawwa ko yace al-ikhlasu nisyanu yawwa ikhlasi shine kana yin aiki ka manta da aikin balantana a samu riya a gurin ka ka shagala da shi wanda ake wa aikin saboda shi shine Allah kaga wannan zai kawar da kai gabarin kai abu ka duk kai fariya ko ka ji ni nayi kaza ko ni ne ko ina yin abu kaza duk ka manta da wannan ka shagala da shi wanda ake wa abin shine Allah ko kuma ka shagala da shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda ake yin salatin a gare shi to wannan wayannan ma'alum da kuma wayannan hawhawa abubuwa da ake hawhawa kansu yace ba wa'anda suka san haƙiƙar wa'annan illa salikuna wujdanan sai wa'anda salikai wanda suka salikai cikin hali yawa wanda suka gasa gasu salikai ne masu haduwa ne akan tafarkin ubangiji kuma suna cikin halin shagaltosu da Allah to su ne suka san wannan wal ulama su kuma malamai sun san wannan ne ta hanyar imani da tasdiki basu zo ki abin ba amma sun imani sun yarda da abin su malamai kenan su kuma wayannan asalin su ne suka zauki abin suka dandana abin suka fahimci abin su kuma wanda suka malamai basu kai su ba sun yarda da abin sun gazgata abin sun fahimci cewa gaskiya ne ba iyaka wata kazi ba ka shedinka da ƙaryatawa bi ayatin lahi da ayoyin ubangiji sai ka zamo kana daga cikin kurani bebaye fi zulumata a cikin dubbai yayin da azmazkuru shi abin ambaton shi ne Allah ya zamo siffar rashi ba ta halatta a gare shi ba wala adami da kuma rashi ne ya zama siffa ta adamu siffa ce wanda ya zama ta koru ga barin ubangiji kuma wani shabaki baya tsari Allah wala ya hawi makanin wani bigire baya ya hada da ubangiji kuma wani zamani baya tattare ubangiji buya a ce abu ya fi kuma babu shi wannan bai halatta ga ubangiji ba kuma ubangiji ya zama wanda ya siffantu da siffofi irin na hadisai ba wanda shi hadisi sun aka ce wannan hadisi ne siffarsa shi ne ta zullumi da inkisari da bukatuwa da adamu shi ne siffarsa yawa duk abin da yake hadisi siffarsa adamu da bukatuwa shi ne siffarka shi ne abin da yake lazuminka shi sa yake cewa wanda waman aradar izzata wanda yake nufin girma to yi siffanci da siffarsa ka siffanci da abin da yake siffarka shi ne rashi farabban wannan kai shi ne azullu da inkisaru da ƙasƙan da kai da rashin komai to sai ubangiji ya ta fatar da kai da siffarsa shi ta ce girma sai Allah ya baka girma idan ka siffanci da siffanka cewa rashi shi ne lazuminka cewa kai ƙararre ne za ka ƙare shi kuma Allah siffarsa shi ne shi albaki ne shi ne mai wujudul mutlaq don haka siffofin mahalukai ba ta gudana ga ubangiji fa huwa hadirun ainan wa ma'ana don haka yana nan hadirun yawa ubangiji matabbaci ne shi ne haƙiƙanin wanda ya siffanta siffa ta wujudi mutlaqan ainan wa ma'anan a haƙiƙa da kuma ma'ana yawa zahirin mubadalan ubangiji shi ne wanda yake samanne na haƙiƙa duk abin da ba shi ba kuma asalinsa shi ne adamul mahab tsantsan rashi to abin da ka san siffarka ne adamu ta yaya to za ka ɗauki wani abu ka raba wa kanka abin da babu ka ɗauki wani abu ka raba masa ko girma ko wani abubuwa na ubangiji ka raba wa kanka yawa shi yasa shi mutum ta shehu radiyallahu ta'ala yana gaya mana ya ce Allah shi ne as-samadu yana daga cikin majalisansa na ƙarshe ko wanda ya mana da babbar sallah yake cewa Allah shi ne as-samadu Allah shi ake nufi da bukata ya ce mutum ba a yi shi domin a kai bukata gurinsa ba ya ce mutum ba a yi shi don a jingina da shi ba in ka jingina da mutum siffarsa adamu kai ma adamu saboda duk sai ku haɗu sai ka faɗi idan ka dauki bukatarka ka kai gurin wani mutum kana ganin zai ma ka kai gurin abin da bashi da tabbas gurin hayali matacce babu wanda asalin sa babu ne ka kai bukatar ku ka dauki kuma abin da babu ka kai gurin sa kaga sai ya zama shikenan duk sai ku abu sai ku rushe gabaki daya duk sai a rushe gabaki daya to dan yake cewa Allah shine as-samad gurin sa ake nufa to dan haka shi zaki duk bayanin da yake koroka shi zaki ka da yake magana kan cewa yana magana akan martaba zikiri ta uku sai yake cewa shi zaki ana so ne ya shagala da muzukuri saboda wanda kake ambatan nan shine Allah kuma Allah shine da yake da wujudi mutlaka shine hadirun ainan wa ma'ana shine abin da yake tabbas shi kuma da kai kanka da abin da kake ambata din dussuwa guni kaga zama hayali ya zama babu ko
na
tarbiya yake mana yawa to dan haka ka shagala da abin da yake muzukuri kaman ta da komai sai shi muzukurin abin da yake kenan sai shi Allah ne Allah kenan kuma shi yace kuma Allah shi shahidun shine shahidi hadirun shine zahirun kuma shine batinun sirrin wani jawan yawa aboye Allah shine dai mai samuwa ta hakika duk wani abin da ba shi ba wannan kalashai'a kuma yace izuwal qarib domin Allah shine alqarib ma'ana makusanci min kulli shay'in ga komo yafi ka kusanci da kanka ma ko Allah yafi ka kusanci da kanka shine qarib shine mafi kusanci izuwa ga shi zikirin da kake yi min nafsihi daga kansa zikirin da kake yi to ubangiji yafi kusanci da wannan zikirin amma ta fikiran samuwa wal ilmi bi da kuma sani gare shi da kuma mashi'arsa da kuma ikon sa watadbiri da kuma talbiri da yake ga hannunsa gare shi da kuma tsayawar sa akai shine ya tsaya maka ke zikirin to dan haka in ka fahimci haka duk yana magana akan shi ne zikiri idan ka fahimci haka ubangiji halakal khaliqata ya halicci ita halitta dan haka sufofin halitta ba za su riske shi ba siffar halitta ba za ta riske Allah ba yawa abin da yake hadisi ba zai riske abin da yake baki ba ai ba za ta yi ba ko abin da yake hadisi fararre kuma kararre da abin da sama sana cewa da abin da ya farko zai yi karshe ko yawa da abin da ga yayi farko zai yi karshe to abin da yake fararre kararre ko ba zai riske abin da yake baki ba ai ba zai yi riske baki ba sai dai shi baki ya riske wanda sai Allah wa awjadala ubangiji kuma ya samar da adduka shine kidaddugun abubuwa ya samar da komai to dan haka ma'anoninta ba za ta iya kewaye shi ba shi ubangiji to kaga shine al-aliyul kabir shine madaukaki wanda ya rinjayi komai duk wani abu kuma ba shi ba yayi kasa duk yana ma ishara ne zikirin da kake kana ambaton wanda yake al-aliyu wanda yake al-kabir to kai kuma yayin da kaga kanka ga kai ma cewa kai al-aliyu ne kai ma al-kabir ne kaga an samu haƙiƙanin shirka kana ambacin wanda yake al-aliyu wanda yake al-kabir wanda yake samanne wanda yake mai iko wanda yake hadirun wanda yake mabayyani wanda yake baɗinu wanda yake awwalu wanda yake shine akhiru to kai kuma in ka dauki wata siffa daga nan karaba wa kanka to kuma duk lamari kuma ya gushi yawa duk lamari ya gushi to shi yasa ɗan uwa mu tsaya mu kalla zikiri da ake yi zikiri ne ba abu ne na wasa ba yana da adabu yanzu maganar da yayi a baya yake cewa idan zikiri ya mallaki shi zuciyarka ma'anar la ilaha illallah ta yi tasiri a cikin zuciyarka sai yake cewa sai zama wa alal jawari fasarrafaha fi ma yurihi to idan an kai wannan makamin gabbai kuma gabaki dai za a sarrafa su ne cikin yadda Allah ya yarda dukkanin gaban ka za ka sun june gabaki dai kuma sai kuma ibada ka danga fita a gurin ka nishada ba abin da ruhin ka zai danga so irin ibada sallah zikiri salati biyayyar Allah biyayya ga manzon Allah jin dadin zancen Allah jin dadin alqur'ani in kaga sabanin haka kaga kai watsani ga sallah dan ba inda mafificin lokacin da bawa yake munajaji da ubangijin shi ubangijinsa shine cikin sujjada yayin da kaje kana jin in ka zo sallah kaje ka kana cikin kasala to kuma a samu la ilaha illallah ba tabbata a cikin ruhi ba aya ba ta samu ruhi ko kuma kaga gabbanka gabaki dai ba su na shaduntuwa gurin bin Allah da manzon Allah sai dai abin da ya saba wa Allah da manzon Allah to alamin la ilaha illallah ma'anar ta bata kafa a cikin ruhi ba gashi aka ce Ibrahim ya gaya mana ashe wanda ya tarbiya ma'anar la ilaha illallah ta kafa a cikin ruhinsa farkon abin da za ka gani a gurinsa shine aikin annabi shine abin da za a fara gani kenan a ga aikin annabi su manya-manyan rijalin wanda suka fara zuwa kawalar suka ji suke tarbiya a gaban shehu suna dawa ya agani a tare da su ko kuma sanda shehu alhaji ya zo nan Allah ya kara masa yadda jama'a kai ta zuwa gurinsa shehu ya tuno shi akai ta zuwa ana ta tarbiya shehu yana ga abin da yake cewa da ni da malam Isa muka je gurinsa ice duk wanda ya je kuma sai a ga halinsa ya canja to sabanin kuma yanzu kayi tarbiya kuma sai a ga halinka kuma ya burkice kuma kayi wazi kuma da addinin Allah kaga da bambanci da irin tasa tarbiya kenan su daga an yi tarbiyar sai kuma a sarrafa gabbai gurin bin Allah gurin bin manzon Allah sai a ga gabbai ba inda suke nishadi sai a cikin bin Allah musamman sallah to yanzu kuma sai kuma gabbai kuma su nishadantu zuwa kuma fasadi kaga an raba hanya kenan shi yasa shi yake cewa duk an bata tarbiya duk jama'a sun bata ta duk ba haka ake nufi ba yawa su daga sun yi sai ga kuma gabbai yana nishadi cikin bin Allah cikin bin manzon Allah kai kuma kai kuma shikenan kai wazi da sallah kai wazi da ibada me kenan kaga kawai an shiga cikin wata hayaniya ne abinda su magabatan suke kansu gabaki dai mutun ya kauce yayi wani wajen to yan uwa mu daya mu kula yawa a daya a kula yawa gaskiya daya ce in ka kauce mata ka kauce mata yawa shi yasa cikin hadisi na Ibn Majah shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi zane haka a gefen zanen ya haɗiye wasu in zanen na ka alaihi salatu wassalam sai ya ce hadha sahabi sabil wannan shine tafarki yace fa tabiqu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi yan tafarkuna to gaskiya ne ci abinda magabata suke son kawai kadi yawa kadi sallallahu alaihi wasallam to yake cewa zancen shehu Abul Abbas rahimahullahu ya tike a nan wajen a cikin ma'anar muqami na uku daga cikin muqamin zikiri yawa muqami na uku daga cikin muqamati har hawar zikiri shine na farko zikirin lisani zikirin harshe kai ta yi da harshe kai ta daga nan kuma sai kuma zikirin kalbi zikirin ya fada cikin zuciya sai kuma zuciyar ta dinga yi zikirin to yana yi kuma na kuma sai kuma shi mazkurin sai irin jaye a cikin zuciyar mallaki zuciyar to a wannan to shi tace tarbiya ba yawa mazkuri ya mallaki zuciyar shine shi ya ga mana to alamin haka shine sarrafar daga tsansa zuwa cikin abin da Allah ya yarda to kagan aga aka san haka alama ba fanci komai ba kenan shirme ake in kaga aka san haka zikiri ma'anar la ilaha illallah ta tabbata a cikin zuciyarka kuma ka dinga saba Allah kana saba manzon Allah balantana kana yin sallah za mu zo shehu da yake faɗa mu lamu shirin salama yake cewa ita tarbiyya a cikin wannan dariƙa tana kiwayo ne akan abu biyu cewa tana ta tana kiwayo akan abu biyu inji mu lamu shawali salam sai yace na farko salatin annabi shi yasa yanzu salati dai za a baka ba za a ba ku sunna ba salati dai shine na farko shine kofar tarbiya yace na biyu sai yace salloli biyar ichi tarbiya tana kiwayo ana in aka rasa salati aka rasa sallah to an kauce wa tarbiya inda shi wali islam shi ibrahim in aka kauce wa salati aka kauce wa sallah to an kauce wa tarbiya an kauce wa usuli dariqan ma kuma an kauce mata wa huwa fi ghayatin ghayatin usuli wannan din yace shi wannan yana cikin mutuka na kyau na kyau wanda hakiki da kuma tabbatarwa yana da ishara zuwa tauhidi na hassawa daga mafi girman ma'abuta wannan dariqa tauhidin hassawa wanda mafi girman ma'abuta dariqan nan suke kansa tace wannan tarbiyyar nan da ake magana ananta dan haka bai kamata bawa ya nisanci saduwa zuwa wannan muƙami mai girma ba bawa kada ya nemi ya nisanta kansa gaban wannan muƙamin da aka faɗa amma wannan ba abu ne wanda yake mai girma a gurin Ubangiji ba Allah sai ya yema ka neme shi ta hanyarsa menene hanyarsa da za a samu zuwa wannan tauhidi na hassawa gashi nan zai gama fa'ala al-abdi al-qiyam bi haqqi al-asbab shikenan abin da yake kan bawa ya tsaya da haƙƙi na sababai sababan da za su sala kai zuwa wannan me sababan da suke da sala kai zuwa wannan shari'a annabi shari'an manzo Allah shine sababai sallah azumi zakka tsayawa hidima ga annabi ya da annabi ka kula wa ma ataakum rusulu fa khuzuhu wa ma na'akum ankum wa ma nahakum annu fanta abinda manzon Allah ya zo ku rike shi abinda ya hane ku ku hannu shine sababin da za a sadi zuwa wannan tabidal hasa to ka zo ka ce duk ka rushe wannan zaka tafi Abuja maula ko kuma neman kwangila ka zauna a ɗakin ka ku sai ka ce kai kawusi ne ka ganka a can ba za ka zo ku shiga mota ba ai ba zai yi ba ko sai an fi sababan zuwan me sababan zuwan ka hau mota ko ka je iyakar ka hau jirgi ka tafi in ka hau jirgi ka hau sababi ana kulle kofar jirgi ka rufe gidan ka yanzu nan za ka fali ya dauke ka ya kai ka to in za ka sadu da Allah da manzon Allah dole sai an fita kan fula da shari'a annabi musamman sallah yawa idan ka rusa wannan abubuwan kai kuma ka ga inda ka kai ba inda ka kai ai ba inda ka kai kaga aka yi fada fa'ala al-abdi al-qiyam bi haqqi al-asbab inda shi al-islam abin da yake kan bawa shine ya tsaya da haƙƙi na sababai to yayi kuma hijabi idan ka tsaya da sababai ubangi yayi kuma hijabi Allah ya sada da kai zuwa ga hadarar sa ya ja shi zuwa yema jazabi wannan kuma yana gurin Allah idan ka tsaya da sababi sai Allah ya ja ka in ta hamin bi lafzihi na'am shi sa wannan littafi kashfi libasi shine wanda ya malaman garin nan da suka ganshi sai ga abin da shi ya faɗa shi ya bayani yadda tarbiya take sai suka gude suka tafi kuma gurin sa duk kuma wannan dan mai aiki da shi ake faɗa yawa dan haka shehu ya karantar da littafin nan anan ba su biye ba ba su biye ba to abin da yafi abin da ake ga bana musuffanci da shi alhamdulillah